sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masara robar kanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da nake da Muhammad Hafiz Baballar da sauran abokan aiki muka saki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 11 ga watan Agusta na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Akalla jami'an yan sanda biyu da kuma farahula ɗaya ne suka mutu bayan an wuni ana zanga-zangar kin jinin gwamnati a Freetown babban birnin kasar Saliyo. Hukumomi sun faɗa jiya Laraba cewa sojojin Mali 42 ne suka mutu a wani kazamin harin ƙarshen mako da ake zargin mayakan jihadi da kaiwa. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa yarjejeniyar fitar da hatsin Ukraine da aka toshe a rumbuna da tashoshin jiragen ruwa a tekun Bahar al-Aswad yana tafiya daidai.
Tokanin labaran kenan aka saurara. A daidai lokacin da gwamnan jihar Rivers ya gayyaci 'yan jam'iyyar ara domin gabatar da ayyukan ci gaban ƙasa, masu sharhi na ganin
abin da ke faruwa yanzu na ganin su ga 'yan jam'iyyar adawa zuwa suna kaddamar da ayyukan raya ƙasa ne a jihar Rivers. Jira an gama da jihar PDP irin yunkurin da yake yi na ya fice daga jihar PDP.
Haka kuma za ku ji cewa wata matashiya mai yi wa ƙasa hidima daga jihar Kano ta samar da hanyar ƙarfafawa 'yan uwanta masu ƙananan sana'o'i gwiwa.
Maryam ta ce tun kafin ta kammala yi wa ƙasa hidima take da sha'awar ta taro masu sana'o'in hannu waje guda domin su fage kolin ayyukansu.
Alheri Giras Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla jami'an 'yan sanda biyu da kuma farahula ɗaya ne suka mutu bayan an wuni ana zanga-zangar kin jinin gwamnati a Freetown babban birnin kasar Saliyo, kamar yadda wani ma'aikacin ɗakin ajiye gawar wakilina birnin ya bayyana jiya Laraba. A baya dai gwamnatin Saliyo ta ce an samu asarar rayuka, sai dai bata bayyana adadin waɗanda suka mutu ba. Yayin da masu zanga-zangar suke ta jifa da duwatsu da ƙona tayoyi a kan titina saboda duna takaicin taɓarɓarewar tattalin arziki da sauran batutuwa. Ƙasar ta yammacin Afirka, wacce ke fama da hawan farashin kayayyaki da matsalar man fetur, ta sanya dokar hana fita a faɗin ƙasar daga ƙarfe 3 na yamma agogon ƙasar a wani yunkuri na daƙile tashin hankalin. Shugaban ƙasar Julius Maada Bio ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa a matsayinmu na gwamnati muna da alhakin da ya rataya a kanmu na kare duk wani ɗan ƙasar Saliyo. Abin da ya faru a yau abin takaici ne kuma za a yi bincike sosai. Baya ga gawarwakin uku da ke ɗakin ajiyar gawarwaki, wani ɗan jarida na kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ga gawar wani farahula a kan titi a gabashin Freetown. Hukumomi sun faɗa jiya Laraba cewa sojojin Mali 42 ne suka mutu a wani kazamin harin ƙarshen mako da ake zargin mayakan jihadi da kaiwa ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa da manyan bindigogi a wani tashin hankali na baya-bayan nan da ya girgiza ƙasar yankin Sahel mai fama da rikici. Adadin na ɗaya daga cikin mafi munin hare-haren ta'addanci da aka kwashe shekaru 10 ana yi a ƙasar Mali, wanda ya bazu daga arewacin ƙasar zuwa tsakiya da kudu da kuma makwabtanta Burkina Faso da Nijar. Wasu manyan jami'an soja da dama ne suka tabbatar da wata takarda da ta bayyana sunayen waɗanda suka mutu ga kamfanin dillancin labaran Faransa AFP, yayin da gwamnatin ƙasar daga baya ta tabbatar da adadin waɗanda suka mutu a cikin wata sanarwa da ta ce sojoji 22 suka ji rauni, sannan an kashe 'yan ta'adda 37. Harin ya faru ne a ranar Lahadin da ta gabata a garin Tessit, a yankin da ke fama da rikici a kan iyakokin ƙasashen uku, inda kan iyakokin ƙasashen uku ke haɗuwa. A ranar Litinin ɗin da ta gabata, sojoji sun ce an kashe soja 17 da farar hula 4. Wasu 'yan waɗanda abin ya rutsa da su da suka yi magana bisa sharaɗin a sake sunansu sun ce wasu daga fararen hulan tsoffin jami'an gwamnati ne da aka zaɓa. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa yarjejeniyar fitar da hatsin Ukraine da aka toshe a rumbuna da tashoshin jiragen ruwa a tekun Bahar al-Aswad yana tafiya daidai, yayin da aka kwashe sama da tan 370,000 na kayan abinci a cikin makon farko. Tan 370,000 a farkon matakin wannan aiki na ganin wata alama ce mai karfafa gwiwa, inji Fred Kenny, wakilin Majalisar Dinkin Duniya a cibiyar haɗin gwiwar da ke Istanbul, wadda ke kula da yarjejeniyar. JJC tana da wakilai daga Rasha, Turkiya, Ukraine da kuma Majalisar Dinkin Duniya. An kafa ta ne a ƙarƙashin yarjejeniyar July 22nd Black Sea Grain Initiative, wanda aka sanya wa hannu a Istanbul don saka ido kan zirga-zirga jiragen ruwa na kasuwanci da suke jigila zuwa daga tashar jiragen ruwa na kudancin Ukraine da nufin fitar da kayan abinci zuwa kasuwannin duniya. Fiye da jiragen ruwa dozin biyu ne suka makale a tashoshin jiragen ruwa na Ukraine tun bayan mamayar Rasha a ranar 24 ga watan Fabrairu, da zuwa yanzu dai an ba da damar dozin biyu sun tashi.
Ina jima kaɗan Hafiz zai sake da labarai kafin nan za mu liƙa Najeriya, inda gwamnan jihar Rivers Nyesa Muke ya gayyaci wasu jigajigan ƴan jam'iyyar adawa domin ƙaddamar da ayyukan raya ƙasa a jiharsa, lamarin da wasu ke kallo a matsayin yunƙuri na barin jam'iyyar nan gaba. Wakilin Lamiɗa Bakar Sokoto ya haɗo mana wannan rahoton.
Bisa ga dukkan alamu dai, babban jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya na ci gaba da kokarin ganin ta dinke duk wata baraka da ke cikinta domin tunkarar zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Wannan matsalar dai ta hada da tattaro kan ƴaƴan jam'iyyar da ya daga cikin ƴan jam'iyyar ta PDP, kuma gwamnan jihar Rivers Barista Yelso Muke yana cikin waɗanda jam'iyyar ke kallon idan ba ta yi hankali ba za ta rasa su. Shi kuma ba karamin gibi bane a cikin jam'iyyar ta PDP tun da bayan zaɓuɓɓukan fitar da gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa da jam'iyyar ta PDP ta gudanar a baya-bayan nan, wanda gwamna Muke ya sha kai. Kuma ga dukkan alamu gwamna Muke bai ji daɗin tsarin da aka bi ba na fitar da 'yan takara, kuma ya zargi gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da ya masa kafar angulu. Haka kuma ya sa gaggan 'yan jam'iyyar ta PDP kokarin shawo kan matsalar Muke din, amma dai daga bisani abin bai nasara ba. Gwamna Muke dai yana ci gaba da ɗaukar wani mataki da ke ɗaukar hankalin jama'a, inda ya ci gaba da gayyato gaggan 'yan jam'iyyu daban-daban zuwa jihar Rivers domin buɗe manyan ayyukan raya ƙasa da gwamnatin jihar Rivers ta aiwatar. Ziyarar kusoshin jam'iyyar ta APC dai a jihar ta Rivers akwai gwamnan jihar Legas Babajide Sanwo-Olu da kuma tsohon gwamnan jihar Sokoto Aliyu Magatakardawa Makku. Kuma a yayin ziyarar, a wani bayani kan cewar ziyara ce ta zawarci, na yi hira da tsohon gwamnan jihar Sokoto Aliyu Magatakardawa Makku.
Mu mun zo ne zumunci ba zawarci ba, in zawarci ne ai sai a ba sai ana da waya ba kuma san yi ba abin da aka yi bayyana haka ba cewa zawarci ai ne bayyane ba boye ba sirrance ba, don haka abu ne na mutunta tun sai shi kashin da kuke na san wuce ya san ne. Mukan muna da akai muna ga juna mai dauke muna ya ta tun muke masawa ina gona ya saka min ziyara. Alhamdulillah in har ma zaman zawarci to ba ni amma dai ba shi bane mu abin da ka mu zumunci.
Gwamnan jihar Rivers Barista Yelso Muke cewa yayi ya zama kadangaren bakin tulu, kuma dole ne a dama da shi.
To actualize your ambition to be able to tell your people I have this capacity, I have this quality.
Yana cewa ne dole ne a dama da mu a harkokin siyasar Najeriya, ko ana so ko ba a so, kuma babu wani da ya isa ya hana mu mu bi abinda muke so. Haka kuma gwamna Muke a wani abu mai kama da shagube, inda ya taka rawa a bainar jama'a, kuma ya kashe din cewa duk ɗan Najeriya da ke son takara sai an ga lafiyarsa. Da haka kuma na yi hira masu sharhi akan harkokin siyasa a Najeriya ko ya suke kallon wannan dabarwa. Farfesa Yahaya Tanko Baba mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum a Najeriya.
To abin da ke faruwa yanzu na gareto da interview adawa zuwa suna kaddamar da ayyukan raya ƙasa da a jihar Rivers, jiran nuna ma jam'iyyar PDP irin ƙarfin shi da kuma yunkurin da yake yi na ya fice daga jam'iyyar PDP zuwa wata jam'iyya, ko kuma ya yi mata munakisa a zaɓen da za a zo na gama gari na 2023.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamid Abubakar Sokoto har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa an tuhumi wani jami'in Iran da laifin yunkurin kashe tsohon mai bawa Amurka shawara kan harkokin tsaro John Bolton da ke kyauta zaton na ramuwar gayya ne kan harin da Amurka ta kai da ya kashe wani babban janar ɗin Iran. Jami'an Amurka sun bayyana wanda ake zargin Sharram Prosafi a matsayin mamba na dakarun rundunar juyin-juyin halin musuluncin Iran. A halin yanzu hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI tana neman sa bisa zarginsa da laifin kisa na ɗaukar haya. Masu gabatar da ƙara sun ce makircin da aka yi wa Bolton, wanda tsohon mashawarcin shugaban Amurka Donald Trump ne kan harkokin tsaro na shekara 1/2018-2019, mai yiwuwa na ramuwar gayya ne kan harin da aka kai a watan Janairun 2020 da ya kashe Qasem Soleimani, wanda shine shugaban dakarun Quds na Iran. Ma'aikatar Shari'a ta ce Prosafi ya yi ƙoƙarin biyan mutane a Amurka $300,000 don kashe Bolton a Washington ko kuma jihar Maryland da ke makwabtaka da ita. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta bayyana a rahotonta na baya-bayan nan na mako-mako cewa adadin waɗanda suke mutuwa da coronavirus ya ragu da kashi 9% a makon da ya gabata, yayin da sabbin waɗanda suke kamuwa ya kasance kamar yadda yake. Hukumar Lafiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa akwai sama da mutane 14,000 da suka mutu da COVID-19 a makon da ya gabata, sannan kusan sabbin mutane miliyan 7 suka kamu. Yammacin Pacific ya ba da rahoton karuwar waɗanda suka kamu da kashi 30%, yayin da Afirka ta ba da rahoton raguwar da kashi 46%. Hukumar ta WHO ta ce nauyin Omicron shi ne ya fi yawa a duniya, wanda ya kai kusan kashi 70% na duk jerin ƙwayar cutar da aka saka a rumbun bayanan ƙwayar cutar mafi girma a duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jihar Kano ta Najeriya, wata matashiya ta runguma sana'ar dogaro da kai bayan da ta kammala aikin yi wa ƙasa hidima na NYSC. Maryam Ibrahim dai ba ta tsaya jiran aiki daga gwamnati ba, inda ta fara aikin shirya baje kolin kaya da abubuwan nuna ƙawa. Baraka Bashir na ɗauke da wannan rahoton.
Maryam Ibrahim, wata matashiya da bayan kammala yi wa ƙasa hidima, ta duƙufa wajen lalubo sana'ar dogaro da kai maimakon jiran aikin ofis. Maryam ta ce tun kafin ta kammala yi wa ƙasa hidima take da sha'awar tattaro masu sana'o'in hannu waje guda domin su baje kolin ayyukansu game da ƙulla alaƙa da juna. Ko da yake wannan ba shine karo na farko da ta shirya wannan baje kolin ba, amma ta ce wannan ya fita daban da wanda ta saba. Sana'o'i kala-kala ne suka halarci wannan baje koli, ciki har da baje kolin kayayyakin sawa. Stella Ngobudo, wata matashiya mai sana'ar zane, ta ce
ina so in kara yi, in dinga yi, saboda ina so in dinga yi abubuwa da na san Allah ya bani a cikin jikina, kamar in dinga fitowa, kuma wannan da na yi ina so in kara yi wasu ma, kuma ina so mutane su ma su dinga gani abin da nake yi, su ma su dinga ji daɗi.
Fatima Faiz Bawa ita ma tana gele irin wanda ake shigo da su daga kasashen Larabawa, kuma babu bambanci da na gida, ko da yake ta ce mafi yawan kayanta a intanet take sayarwa.
So abin da ya sa ma na zo nan gurin shine saboda I have a very large platform online. Ina da kusan 21k followers on Instagram, kuma ina da website. So duk shopping din da mutum zai yi akan website yake yi. So da na dan fara yi ne da kawai dai in saya duka a kasuwa in Kalmasa, in zo in saya daga baya kuma na zo na gani yes, because it's cheaper than wanda zaka je Dubai ka siya ma kai exporting din shi. It's cheaper. Kin ga su shi fon ana sayar da shi 2000 made in Dubai. Mu kuma muna sayar da shi 1000.
Ita kuwa Jamila Ahmad Ka'anda ta ce ta fara harkar ɗinki ne sakamakon rashin samun na manyan mata irin ta.
tunani in ni kullum ina fuskantar matsalar nan, why not see my building brand wa other people da suke da girma kamar ni, su ma ai musu nasu brand in da in suka zo ba sai sun compromise in color ko section, kuma ce musu don nasu the bigger size zan musu a tana kara musu kudi akai bisa ne wannan. Kuma abu ne sa na zo greatest event na ganshi as an avenue in showcasing products ina mutane su ga abin da nake yi.
Mai gayya mai aiki Maryam Ibrahim ta bayyana dalilin ta na shirya wannan baje kolin.
Na kanana masu sanarwa shine nake so na basu dama su mutane su san su san aikin da suke yi, business da suke yi haka.
Wannan shine karo na farko da kika fara ko dama an taba yi?
Ai na taba collaborating da wasu company. But amma wannan shine first event na da na fara yi banda wanda na yi na International Women's Day.
Ta ce babban burinta shine ta ga matasa na dogaro da kai. Baraka Bashir daga Kano a Nigeria.
To madalla a gaida Baraka Bashir. Ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1130 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka boye ba ku jama ha tambaya nike da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya banda batun harkokin tsaro a Najeriya. Daya daga cikin batutuwan da suka fi dauka hankali a kasar shine batun zaben shekara ta 2023 da mata ke kara daura damara domin ganin a wannan zaben sun sami kyakkyawan wakilci. Duk da yake hakan mata da dama da suka nemi jam'iyyar su su tsaye da su takara bata cimma ruwa ba. Matan na kokarin fargar da ƴan uwansu domin ganin kalilan da suka sami nasara a zaben fidda gwani sun kai labari. A yau shirin domin iyali ya karbi bakuncin Hajiya Khadija Abdullahi Iya ya takarar gwamnatin jihar Niger ta jam'iyyar Abga da Mrs Dorothy Nuh Akinova wadda ta nemi a tsaye da ita takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar SDP sai kuma Hajiya Maria Ibrahim Baba ya siyasa kuma ya gogurmaya da dan siyasa Sa'idu Gombe domin nazarin wannan batu. Jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim ta fara da tambayar Hajiya Maria sanadin kalubalen da mata ke fuskanta a ganin an dama da su musamman idan aka yi la'akari da rahoton da tsarin ci gaban jinsi na kasa da kasa ya fitar da ke nuni da cewa damawa da mata har fagen siyasa yayi kasa sosai a Najeriya. Sai ta bayyana cewa
dalilan suna da yawa in kin duba su mata tun da aka haihu su a gidajen su na iyayen su tun daga nan ake nuna bambanci a assasa namiji ita mace kuma a nuna ta a dan kofar da ita tun daga nan aka samu wannan mishkila to mun ba mu gyara ba haka zai ci gaba to kin ga ya kamata a duba wannan bangaren a san hanyar da za a gyara shi da yake nan. Na biyu su mata kin kula addini yana mana jagora a fannin rayuwar mu ya kamata malaman mu su rika fitowa suna bada wa'azi bisa ga mai musulunci yace akan matsayin mace na wajen shugabanci ya kamata a fito da wannan uruku a sashi dan ba ai wannan an yi wannan gyaran ba haka zamu ci gaba muna zuba ruwa a rariya tunda dai kowace mace tana karkashin wani ko karkashin mahaifinta ko karkashin miji a rayuwarta gaba daya a karkashin wani take to in ba a kawo wannan gyaran ba to wannan yana tauraye mana samun ci gaba. Sannan kuma na ukun su shine mata ya kamata mu ga kanmu gaskiya mu yi karatun tanitsu ita mace mai karancin shekaru tana aure gidan miji tana da ƴaƴan kanana ku shata zama sanata ta tafi Abuja ta bar ƴaƴanta da mijinta a gida ai wannan ma ba dauko hanya mai bullewa ba kamata yayi mu mata mu zauna mu tsara yanda zamu rinka hikintar da mata ƴan uwan mu daga kasa kin ga dai muna da local government guda 700 da 74 ko a Nigeria to mata a waɗannan wurare kamata mu fara hawa councilors da suke harka a cikin al'umma sai mu kokari mu shigo da matasan matan mu wanda suke da ƴan kananan ƴaƴa mu sa su dinka shiga suna rike irin waɗannan madafun iko sai kuma su samu gogewa sannan daga nan sai kuma a tafi gaba a nemi local government chairman daga nan kin ka mutum na samun experience amma kawai kina zaune kin yi tunani kina so ki zama ɗan siyasa kawai sai ki tashi ki ce kina neman senator saboda haka dole mu fara daga ƙasa mu taho sama to mun kai haka sai mu tasiri ni shawara ta kenan
to bari mu dawo gare ki a Mrs. Thurston a kasancewar kin wato bayyana aniyar ki ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya to kuma kwatsam sai muka ji baki kai ga labari ba dan muna ganin mata wasu lokacin ana kashe musu ƙarfin guya ko kuma su da kansu ma wani lokaci suke fita ma daga sirri karfin gwiwar cewa ba za su iya gogayya da maza ba menene ya faru
abubuwa daban-daban na fari shine kulle-kullen da maza ke yi a fati kina juya baya sai su yi gefe kina dawowa sai su tar dariya da ke ashe suna nan suna wani kulle-kullen su da ba na gari bane za su shirya yanda za su yi su yi frustrating mata don ka samu ci gaba to a wajen takara na naga wannan na biyu shine kuma rashin kuɗi dan ana bukatun kuɗi sosai ni na shiga takaran dan na san ina da qualification da ya kamata ina da experience da ya kamata gogayya wala ina kuma tare da matasa daban-daban da nake koyar da su yanda za su iya su bi su yi nasara cikin wannan fannin siyasa shiga na neman ilimi ne kuma a ta wannan hanyar to yanzu ma na gane ko kudaden nawa ne ake bukata ai wannan takarar har a tsaya a dauki candidacy na party kudi ne masu yawa yawancin mata kuma ba mu da shi don an takura mana tun muna kanana yanda Hajiya Maryam ta faɗa so mu ba mu samu zarafin neman kudi yanda ya kamata ba muna nan muna ta kula da iyali sai gashi kuma mun shigo siyasa in mun ji ba dama hagu ba godfather ba wayanda za su kawo jakkan kudi su ajiye mana don mu wannan takarar to abin da ya kamata mu yi mata mu san yanda za mu yi mu tara arzikinmu yanda in mata sun fito sai mu nuna musu goyon baya ana taimaka musu a ta hanya daban-daban na ba da ilimi na ba da shawara ga yanda siyasan ke tafiya irin abubuwan da ke iya faruwa yanda maza suke shirye-shiryen su don su cire mata wani lokacin abubuwan da suke yi gaskiya bai kamata ba akwai zalunci a ciki akwai cin mutunci a ciki wasu za su yi wani alƙawari ba za su cika ba
ban katse ki ba a kasancewar batun da Hajiya Mariya ta yi ya kamata a faro tun daga ƙasa shin wannan shine farkon shiganki harkan siyasa
ba zan ce shine farkon shigan siyasa na ba dan tun da na tashi a gidanmu ana siyasa sosai ni kuma ba yar kallo bace ana yi ne ma ina shiga ina dan sa baki an ka zo wajen campaign ne ina yi amma wajen takara ban taba takara ba this was wannan shine farkon takara da nayi kuma a ra'ayina ba dole ne wa dukkanmu mata sai mun soma daga grassroots ba wa'ansu za su yi tun daga karkaran nan nasu kenan amma akwai matan da za su iya su dauke shi daga wajen senator su dauke ta wajen president amma abin da ya kamata mu kula da shi shine cewa dole mu samu mata da za su yi takarar nan na su councilor da na local government don shine structure shine tsari da zai rike mace har ta iya ta samu nasara a wajen su senator da in ba wayannan matan suna gwagwarmayan campaign ma maza don ba mata a wurin to bai kamata ba za mu samu masu taimako mu ma mu tashi tsaye ba
to a Hajiya Khadija Abdullahi iya kasancewar yanzu kin yi fafutuka kuma kin yi tsayin daka har kika kai ga kece fa wacce aka fidda wacce zaka jagoranci wannan jam'iyya take a fagen neman gwamna a jihar Niger shin wani irin kalubale kika fuskanta kasancewar ki ya mace
ni gaskiya farawan kamar inda su yayye na suka yi magana ni ba na son politics gaskiya ina cikin mutanen da ko aikin da nake yi ba na son harkar siyasa amma kin san komai da Allah ya riga ya rubuta maka ba inda ka iya ina zamana for the past 8 months ana damina na fito da zan fara da SDP finally dai nazo na yadda daga ANN na fito shi ma din ma ina zamana ne aka kira ni na zo na zama aka yi nominating ina as vice presidential candidate in 2018 so wannan ma the same thing. So ina ta jan baya STP din suna jira na nazo nayi filling form, na ma fara filling form da su. Sai suka ce, suka ga mu inda ta ce batun kuɗi, nace ni ban da kuɗi, dama na ga muku tuntuni ban da kuɗi, kuma kuma abin nan party din da nake basu tambaye ni basu dame ni batun kuɗi ba. So in dai batun kuɗi ne gaskiya ku bani. Sai suka ce a no, za su rage min na zauna na ta jiran inda zan samu kuɗi. Ina zama sai ga ƴan afka suka zo har gidana, suka ce su fa gaskiya sun ji cewa zan shiga STP. STP bai da structure. So sai na ce to na tuna da abin da ya same mu a 2019. Dai na fara consultations da mutane, sai na ji aka ce gwanda dai ki shiga APGA, because after PDP da APC, APGA seems to be the next one a Niger, because they are suna da na structure. Batun kuɗi ya dawo kuma, sai na ce to ni dai ku bani zuwa Friday. In dai kuɗin nan bai zo ba, that means STR da na yi ba zai yiwu ba kenan. Dama kuma ina neman excuse ne don kada a ce an kira ni baka je ba. So na ce to ya Allah, kai ne dai ka sa aka kira ni. In dai kana so in yi wannan abin, zuwa har 26 ba kuɗi, kuma 29 za a yi primaries na APGA.
Kwana uku tsakani.
Kwana uku suna ta kira na, suna ta ina zaune aka kira ni. Kuɗin form ɗin family friends ɗin ya ce sai kin yi fagogo tunda an kira kike je. Ya ba da kuɗin form ɗin, ya ba da kuɗin komai da mutanen da za mu je. Kafin ma lokacin team ɗin masu inform sun fara aiki.
A takaice kenan kin samu goyon baya.
Na samu goyon.
To bari dan dawo da ke baya, a kasancewar kin yi bayani akan cewa ke fa baki son harkar shugabanci musamman ma siyasa, kuma idan bisa tarihin ki da muka gani kin jagoranci abubuwa, ke ce ma shugaban wata kungiya da ke duba irin harkokin mata a nahiyar Afirka. To me yasa baki son siyasa, ganin cewa shi ma wani fage ne na shugabanci wanda kuma zaki tafiyar da al'ummar ki?
To sai ku biye mu a shirinmu na gaba domin jin amsar wannan tambaya. Kafin nan, a madadin bakin namu Hajiya Khadija Iya da Mrs. Dorothy Nuhu Aken Oba, sai kuma Hajiya Maria Ibrahim Baba da kuma Sa'idu Gombe, sai kuma wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar da kuma Jumbe Hamza da daidaita sauti da bada umarni a madadin su duka, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune
Toma Adalla. Don ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Akalla jami'an 'yan sanda biyu da kuma farar hula ɗaya ne suka mutu bayan an wuni ana zanga-zangar kin jinin gwamnati a Freetown, babban birnin kasar Saliyo, kamar yadda wani ma'aikacin ɗakin ajiye gawarwaki na birnin ya bayyana jiya Laraba. A baya dai gwamnatin Saliyo ta ce an samu asarar rayuka, sai dai bata bayyana adadin waɗanda suka mutu ba, yayin da masu zanga-zangar suka yi ta jifa da duwatsu da ƙona tayoyi a kan titina saboda duna takaicin taɓarɓarewar tattalin arziki da sauran batutuwa. Hukumomi sun faɗa jiya Laraba cewa sojojin Mali 42 ne suka mutu a wani kazamin harin ƙarshen mako da ake zargin mayakan jihaji da kaiwa ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa da manyan bindigogi a wani tashin hankali na baya-bayan nan da ya girgiza ƙasar yankin Sahel mai fama da rikici. Adadin na ɗaya daga cikin mafi munin hare-haren ta'addanci da aka kwashe shekaru goma ana yi a ƙasar Mali, wanda ya bazu daga arewacin ƙasar zuwa tsakiya da kudu da kuma makwabtanta Burkina Faso da Nijar.
Toma Adalla a gaishe ka. Masu raro baki ɗaya abin da ya sauke kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu zo muku da wani sabon shirin, shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Salamu Marbama yake gabatar muku. Kafin mu salama, muna taya abokiyar aikinmu Baraka Bashir da mai gidanta murna samun karuwa ya mace wadda aka sawa suna Nafisa. Allah Ubangiji ya raya ta, ya kuma baiwa Baraka da Nafisa ƙarin ƙoshin lafiya. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Zaballi da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol, ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan da hantsin da misalin karfe 8 na wannan safiya. Assalamu alaikum.